kodayake daya gingimin 'yan yankin Niger Delta na 'yan bindiga da ke kai hare-hare a harabobin ayyukan mai sun dan sarara na tsawon lokaci, to sai dai kuma a yanzu barazanar kai waɗannan hare-hare na neman dawowa bisa la'akarin yadda ƙungiyoyin 'yan bindiga daban-daban ke fiddo da sanarwar cewar sun gaji da gahara sa ba su ga ƙafo ba ta fuskar gwamnatin tarayyar Najeriya, tare kuma da cewar za su koma cikin surƙuwayen ruwayen yankin Niger Delta domin su ɗauki makamai tare da ci gaba da kai hare-hare ga harabobin ayyukan mai, musamman fara farfasa layukan fayi-fayi ɗin mai. Ƙungiyar nan ta Niger Delta Avengers, wadda ita ce ta fi munana kai hare-hare, ita ce ta fara ba da sanarwar cewar an ƙure mata duk wani haƙuri, tare da cewar za ta fara kai sabbin hare-hare a yankin na Niger Delta mai arzikin mai. Bisanin wannan sanarwa ne kuma wasu ƙungiyoyin 'yan bindigar Niger Delta su ma suke fitowa tare da irin waɗannan barazana kan cewar za su dawo da kai hare-hare. Wasu ƙungiyoyin 'yan bindiga a baya-bayan nan sun yi wata ganawa inda shugaban haɗakar ƙungiyoyin na 'yan bindiga suka ba da sanarwar cewar kowace ƙungiya ta 'yan bindiga da ke yankin su koma sashen da suke kula da shi domin shirye-shiryen fara kai hare-hare a harabobin ayyukan mai. Akwai dai jihohi 6 da ke yankin na Niger Delta da suka haɗa da jihar Rivers, Bayelsa, Delta, Edo, Akwa Ibom da kuma jihar Cross River. To sai dai kuma hare-hare tsakanin waɗannan jihohi sun fi tsananta a jihar Rivers, Bayelsa da kuma jihar Delta. Kan wannan sabuwar barazana ce ya sa na tattauna da mai magana da yawun rundunar gamayyar jami'an tsaro da ake kira Operation Delta Save da ke aikin tsaro a yankin Niger Delta, Major Ibrahim Abdullahi, kuma ya bayyana yadda suke kallon wannan sabuwar barazana.
Ai abin da ya sa muke jirgi a nan yanki kenan, saboda dukkan wata kalubale da ta taso muna yanki din, muna da jami'anmu a yankin Niger Delta gaba daya. To ba za mu yi ƙasa a gwiwa ba, aikinmu ne kuma ba mu fasa ba. To duk wata barazana daga kowace ƙungiyar gwagwarmaya ba zai hana mu aikinmu ba.
A baya-bayan nan ma dattawan yankin na Niger Delta da yankin ya ɗorawa alhakin tattaunawa da gwamnatin tarayyar Najeriya, wanda ke ƙarƙashin jagorancin Chief Edwin Clark, inda suka yi wani zama suka tattauna matsalolin da ke addabar yankin na Niger Delta, inda suka zargi gwamnatin tarayyar Najeriya kan cewar tura dakarun tsaron da aka yi yana daɗa dagula al'amura, tare kuma da tunzura 'yan yankin musamman 'yan bindiga da ke tada ƙayar baya kan irin wannan dambarwa da aka shiga. Na tattauna da mai magana da yawun shugaban Najeriya Muhammadu Buhari, wato Malam Garba Shehu, kan ya gwamnatin tarayyar Najeriya take duban wannan batu. Sai ya ce,
eh to ai ka san cewa shi wannan abu da fitina nan da aka taso da ita, ai gani ake yi shugaban Buhari ake yi wa ita ake zaton zagon ƙasa ake yi masa. To kansu jihohin da suke yankin Niger Delta kan ai sai an hako man fetur ɗin an saida shi, sannan a raba su ɗauki wannan gagarumin kaso da ake ba su.
Lamido Abubakar Sokoto, muryar Amurka daga Fatakwal a Najeriya.